This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka aka lalubo akan mitoci 22, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Najeriya za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayar shi kuke so akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wunin yau 26 ga watan Afrilun shekarar 2015. Mahmud Dalo ne daga birnin Washington DC tare da Usman Ahmad Kabara da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku ga kanin labaran duniya.
To a yau Lahadi, ƴan sanda sun yi arangama da wasu masu zanga-zanga a birnin Bujumbura, wanda kuma karin battar ya sama cewa sun tarwatsatsu har da barkonan tsohuwa. Ya zuwa yanzu mutane sun da suka mutu a girgizar kasar da aka yi a Nepal ya kai yawan 2,200. Haka kuma za mu ji cewa daga jiya Asabar ne aka bude rumfunan zaben shugaban kasar Togo, wanda ake ci gaba da aiwatarwa yau.
To har ila yau ashirin namu ne yanzu za ku ji cewa hukumar zabe a jihar Taraba ta bayyana PDP a matsayin jam'iyyar da ta lashe zaben gwamna a jihar.
The various Dixon Ishaku of the PDP, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and returned elected.
Sannan a jihar Imo za ku ji cewa APC ce ta lashe zaben, yayin da a jihar Abia aka bayyana PDP a matsayin wacce ta yi nasara. Bayan haka muna tafi da shirin nan na bishara, wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar, amma yanzu dai ga Usman da labaran duniya.
To jama'a, tare da sallama ga cikakkun labarin. A yau Lahadi, ƴan sanda a babban birnin Burundi, wato Bujumbura, sun yi karon batta da masu zanga-zangar ƙin amincewa da tazarce karo na uku na shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza, wanda yake neman yi. ƴan sanda sun tarbi barkonan tsohuwa cikin gungun jama'ar don hana su kutsawa cikin tsakiyar birnin. Shaidun gani da ido sun ce an raunata mutane da dama, wasu kuma an kakkarya su, an kakkame kuma wasu. Gwamnatin ƙasar dai ta haramta kowace irin zanga-zanga game da hukuncin da jam'iyya mai mulki CNDD-FDD mai mulkin kasar suka yanke kan cewa Nkurunziza ne zai tsaya a matsayin ɗan takarar shugabancin kasar karo na uku. Amincewa da shi dai ta biyo bayan wani babban taro ne da aka yi na yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya da kuma alkinta kundin tsarin mulkin kasar. Tsarin siyasa a Burundi ya faro ne tun lokacin yarjejeniyar nan mai lakabin Arusha a shekarar 2000, wanda wannan ne ya kawo ƙarshen yakin basasar tsakanin kabilar Hutu da Tutsi, wanda aka dade ana yi, wanda kuma ya halaka mutane sama da 300,000. Sai dai a yarjejeniyar ba a yarda da shugaba ya yi wa'adin mulkin da ya wuce sau biyu ba. Kundin tsarin mulkin kasar na shekarar 2005 ya ce dole sai wanda aka zaba din ya zama yana da mafi rinjayen ƙuri'u. Ƴan majalisar kasar dai su ne suka fara zabar Nkurunziza a matsayin shugaban kasa, inda daga baya magoya bayansa suka nuna cancantar sa na sake tsayawa takarar karo na biyu. Haka zalika, kar a manta, ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga jiya Asabar ne aka bude rumfunan zabe a kasar Togo. Shugaban kasar mai ci yanzu Faure Nyasimbe na neman tazarce karo na uku, shima inda ya zama cewa in har ya ci ya zama iyalan gidansu su ne suke mulkin kasar kusan shekaru 50. Sannan masu sa ido a zaben sun ce mutane sun fito kada kuri'a da kimanin kashi 40 daga cikin masu kada kuri'ar. Faure dai ya dare karagar mulkin kasar ne a shekarar 2005 bayan mutuwar mahaifinsa Nyasimbe Yadema, wanda ya mulki kasar kusan shekaru 38. Shi ma Jim Ferry Faba da ya fito takara tare da shi ya taba fitowa a wancan karin. Wannan shine karin sa na biyu, sannan yana neman kujerar shugabancin kasar. Masu rajin kare ƴancin bil'adama sun soki cewa Togo ta yi amfani da karfin tuwo kan masu zanga-zanga. Ɗaruruwar masu sa ido sun sauka a kasar ta Togo don ganewa idanunsu yadda zaben zai kasance, sannan kuma kimanin mutane miliyan 3.5 ne za su kada kura'a, wanda za su wakilci kusan rabin masu kada kura'a na kasar. Ya zuwa yanzu yawan mutanen da suka mutu sakamakon girgizar kasa mai nauyin kilo awo 7.8 a Kalamandu a kasar Nepal ya karu zuwa 2,200 ya kuma jikkata mutane da dama. Girgizar kasar ta zubar da gine-gine da katangun jama'a wanda hakan ya koro mutane kan tituna a firgici. Majiyoyi sun fada wa muryar Amurka cewa girgizar kasar ya yi barna sosai har da gine-ginen tarihi irin su ginin Kalamandu. Masu aikin agaji suna nan suna ci gaba da zakulo waɗanda abin ya ritsa da su. Shi ma babban ginin nan na tarihin shekara ƙarni na 19 wanda muka ce ginin Kalamandu ya zube, sannan kuma ana ci gaba da tunanin ya danne wasu mutane a ƙarƙashinsa. Daga ƙarshe za ku ji cewa jiragen yakin Siriya sun yi ruwan bama-bamai a Jisr al-Shugar da ke arewa maso yammacin ƙasar a yau ɗin nan Lahadi, kwana ɗaya bayan ƙungiyar Nusra Front masu alaƙa da Al-Qaida sun ƙwace garin a karo na farko a shekara huɗu na yakin da ake fafatawa a ƙasar. Wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama mai matsuguni a Burtaniya da ke lura da yakin Siriya sun ce aƙalla an harba makamai guda huɗu wanda suka ragargaji birnin, da ya zama ma ɗaya daga cikin abin da ya rage wa gwamnati da take iko da shi a yankin Idlib, bayan 'yan tawaye sun kwace ikon babban birnin yankin Idlib a wata ɗaya da ya wuce. Kwace garin na Jisr al-Shugar mai kimanin mutane 51,000 daga cikin jerin biranen da Damascus ta rasa a arewa da kudancin yankin Siriya. Ba takamaiman rahoton wanda suka mutu a wannan hari na yau, amma kungiyar kare 'yancin tabil adama ta ce akalla mutane 27 suka mutu a harin jiya Asabar, ciki har da 'yan tawayen. Kafar yaɗa labaran gwamnatin ƙasar dai ta ce dakarunsu sun janye su sun maida su wajen Jisr ɗin domin gujewa ci gaba da aukawa fararen hula.
To, labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, hukumar zaɓe ta INEC a jihar Taraba ta bayyana jam'iyyar PDP a matsayin wacce ta lashe zaɓen gwamna a jihar.
The Darius Dixon Ishaku of the PDP, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and returned elected.
Shugaban hukumar zaɓen jihar ta Taraba kenan Farfesa Muhammad Kyari a lokacin da yake bayyana sakamakon zaɓen. To, ɗazunan na tuntuɓi wakilinmu Sanusi Adamu da ke Jalingo ga kuma ƙarin bayanin da ya min game da bayyana wannan sakamako.
Kamar yadda dai aka ce, a sakamako da hukumar zaɓe ta bayar da ranar nan, da misalin ƙarfe 11 na safe, ya nuna cewa jam'iyyar PDP ita ta lashe zaɓen da aka yi na fidda gwani na gwamna na jihar Taraba da ƙuri'u 369,000 da 318, yayin da ita kuma jam'iyyar APC ta samu ƙuri'u 275,984. Wato kenan alama ya nuna akwai rata tsakanin su da ƙuri'u kamar 93,334.
To, Sanusi, ita jam'iyyar ta APC ya ta kalli wannan sakamakon zaɓe da hukumar ta bayyana?
To, ɗazun nan duka 'yan takarar guda biyu, shi Darius Ishaku Dixon na jam'iyyar PDP wadda ya lashe zaɓen, ya kira taro na 'yan jaridu ya nuna farin cikinsa da kuma gode al'ummar jihar Taraba. Sannan kuwa ita Hajiya Mama Taraba ita kuma ta ce a lambaram ba za ta amshi sakamakon zaɓen ba, saboda hukumar wato wasu matsaloli da aka samu a wasu ƙananan hukumomi lokacin da ake kaddamar da zaɓen nan.
Kamar waɗanne matsaloli kenan?
Idan za a iya tunawa, jiya mun ba da rahoton rigimar da aka samu a ƙaramar hukumar Wukari, inda a mazaɓar Malam Bello gaba ɗaya ba a yi zaɓe ba. Sannan kuma mun samu labari a ƙaramar hukumar Bali, shi ma an ɗan samu 'yar hatsaniya kaɗan, ko da yake bai hana kaddamar da zaɓen ba. To, ita ƴar takara na jam'iyyar APC cewa ta yi ba ta amince da wannan zaɓe ba, kuma tana cewa babu shakka ita ta lashe wannan zaɓe, saboda ba mata adalci ba, kuma akwai alama cewa hukumar zabe ta yi hada baki da jam'iyyar ta PDP suka munafurce ta wannan zabe da aka kammala.
To ya yanayin jihar ta Taraba yake a yanzu bayan bayyana wannan sakamakon zabe?
A yanayin kan jama'a kowa na wato zaka samu wani bangaren ana murna, ana annashuwa da nishadi na cin zabe, wani bangaren kuwa ana zaman zulumi. Amma komai na tafiya lami lafiya, babu tashin hankali, masu harkar kasuwanci na kasuwancin su kamar yadda suka saba yau da kullum.
Nanin mutum kamannin sa, ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, karewa lafiya tare da koshin lafiya, kuma zauna lafiya.
Madalla a can jihohin Imo da Abia da ke wato kudu maso gabashin Najeriya an gudanar da zaɓukan na gwamna. Daga birnin Owerri ga ƙarin bayanin da wakilin Lamiɗa Abubakar yi min.
To a takaice Muhammad Lalo, abinda ake ciki shine hukumar zaɓen Najeriya jihar Imo ta bayyana sakamakon zaɓen gwamna da aka gudanar jiya, inda ta bayyana cewa misali Musa Rochus Wole Okorocha na jam'iyyar APC shine ya lashe zaben da aka gudanar, inda ya samu nasara a kananan hukumomi 20 daga cikin kananan hukumomi 26 da ake da su a jihar. Wato ya samu kuri'a 416 da 966, yayin da kuma abokin takararsa wato tsohon mataimakin shugaban majalisar wakilan Najeriya a Musa Emeka ya samu kuri'a kamar 320,705, wanda ya nuna cewa shi Rocha Zokoroto shi ne ya samu nasara a wannan zaben. Kuma shi dan takarar gwamna a tutar PDP an ce da sakamakon zaben.
Ya yanayin to babban birnin na Owerri yake a nan jihar ta Imo?
To halin da ake ciki yanzu Malam Mahmud shi ne a birnin Owerri ana ci gaba da gudanar da bukukuwa da ke nuna murna dangane da nasarar da shi dan takarar jam'iyyar APC ya samu, Rochus Okorocha.
To a can jihar Abia kuma waɗanne irin rahotanni kake samu?
Kamar a jihar Abia kuwa hukumar zaɓe ta bayyana wato sakamakon zaɓe a jihar, shi ma zaɓen da aka gudana a jiya, inda Musa Ekezi Imbazu na jam'iyyar PDP ya samu nasara wato lashe zaɓen da wato yawan kuri'a 264,713, kamar yadda hukumar zaben ta bayyana, yayin da kuma ya doke abokin takararsa na jam'iyyar Abga wato Mr. Alex Buti, wanda ya samu kuri'a 180,882. Kuma bisa bayanan da muke samu a can jihar ta Abia, ana ci gaba da gudanar da bukukuwa, sai dai kamar shi dan takarar jam'iyyar Abga din Musa Alex Utu bai amince da sakamakon zaben ba, don haka ba mamaki nan gaba su dauki mataki na kotu ko kuma wani makamancin haka. Kan babu wani tashin hankali musamman ita babban birnin Imo wato birnin Owerri yana nan ana cigaba da gudanar da shagulgula. Sannan kuma rahotanni da muke samu suke fitowa daga jihar Abia su ma babu komai na tafiya bisa kamar yadda aka saba, sai dai kawai waɗanda suka samu nasara a wannan zaben shine suke ci gaba da gudanar da shagulgula.
Ranar mai na gimbe ta hau dokin
Kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu na cewa yanzu karfe 10:11 ne da kusan minti 20 ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdu ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Yau ma shirin yana tare da Steven Y. Mamman wani ma'aikacin kungiyar ɗaliban Krista a makarantu da ake kira FCS. Wakili mai Iliya Kure ya tambaye shi hanyoyin da suke samun kudaden gudanar da ayyukansu sai ya bayyana cewa
hanyoyin shigan kudaden mu na daya membobin kungiyar wato membobin FCS na makarantu major source na income din shine ta gurin su wanda suka ci muriyan kungiyar wato associates su ma suna bada contribution saboda aikin FCS kudi mafi tsoka daga gurin su associates din ne yake fitowa saboda gudanar da ayyukan kungiyar sannan kuma bai cin haka akwai guduma da muke samu daga ikilisiyoyi da kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu.
Waɗanne kalubale ne kuke samu a matsayin ku na kungiya?
Na ɗaya akwai karancin ma'aikata, wato ma'aikata wanda za su riƙa ziyaran ɗaliban makaranta wato su NFCS a branches nasu a makarantu, ana karancin su. Na biyu kuma akwai karancin kudaden gudanar da ayyuka. Wayannan ayyuka da muka lissafta duk ayyuka ne wanda sai da kudi ne za a iya yin su, koda ce ziyarar ne mutum zai shiga mota ko zai hau mashin ya je, sannan kamar su conferences da ake yi da kuma bita-bita na horas da shugabanni, duka kudi ne ake mora a shirya su. So akwai matsalan rashin isasshen kuɗi na gudanarwa, sannan akwai kuma kalubaren wuraren taro, wato kaman conferences, venue da za a yi conference wani lokaci yakan zama wani da matsala sosai har ya sa ana canja dates na conference, saboda da akwai kyakkyawan fahimta tsakanin FCS da shugabannin makarantu na gwamnati. Duk lokacin da muke da irin wannan taron, makarantu sukan yi kafa-kafan su welcoming din mu a yi wannan programs din a cikin makarantun su. Amma yanzu yana zama da wuya, musamman ma makarantu wanda shugabannin su ba Krista bane, yakan zama na musu da wuya su bar FCS su ci muriyan wannan facilities da suke da shi saboda yin conference. Sannan akwai kuma matsala ma na guraren yin ibada na su FCS a cikin makarantu. A da ba a samu wannan, amma yanzu kuma yana irin wannan matsalan yana dada karuwa. Akwai makarantu da dama a kasan nan inda duk da shike akwai yaran Krista a cikin wannan makarantu wanda suna FCS, amma makarantan ta gagara ta ba su yanci su mori facilities da suke cikin makarantan saboda su yi ibadan su. So wannan ma yana zama wani da matsala sosai. Sannan akwai kuma matsaloli na tsaro a yawa kasan nan, saboda rashin tsaro wasu makarantun gaba daya ma an rufe su a wasu jihohin, sannan wasu jihohin ma da ba rufe makarantun ba, ɗaliban mu suna cikin hatsari, zaman su a makarantu yana cikin hatsari saboda a cikin bazata ana iya far musu a kakkashe su. Sannan kuma su kansu ma'aikatan mu yadda za su saki su yawo su ziyarci su karfafa wayannan ɗaliban makarantan, su ma rayuwar su yana cikin hatsari. So gabaɗaya yana gurgunta effectiveness na ma'aikatan mu da kuma ayyukan FCS. Sannan akwai kuma matsaloli na wato yawantan kungiyoyi na addini a cikin makarantu. A da idan ka shigo makaranta an san dai in banda FCS sai ko MSS ko kuma kungiya na daliban Katolika. To amma yanzu in ka shiga makarantu musamman makarantu na gaba da primary na gaba da secondary school za ka samu a wani makarantan ana iya samun kungiyoyi na dalibai Krista sun kai har wurin 30 ko fiye da haka. So duk wannan dalilai na kafa FCS da muke da su na gurin zurfafa ban gaskiyan yara tabbatar da zamantakewan su da kuma sun zamana dalibai masu taimakawa a ikkilisiyoyin su na gida ba za mu iya cin wannan burin ba saboda ba za ka iya hada su duka a guri daya ba.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, amma kafin mai sallama da Mr. Steven za ku ji kalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da ayyukan kungiyar FCS a wannan karnin. Yanzu a madadin wakilinmu Iliya Kure da ya mana hira da shi, sai kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin. Alheri ke cewa bari salama Allah Uba da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Kuma da la'a gashe ki Grace kafin mu karkare shirin baki daya ga Usman Ahmad Kabara da takaitattun labaran duniya.
To ai Muhammad na ga zaka dan bannin dan jashi tunda muna da dan lokaci. To a yau Lahadi ƴan sanda a babban birnin Burundi wato Bujumbura sun yi karon batta da masu zanga-zangar kin amincewa da tazarce karo na uku da shugaban kasar Pierre Nkurunziza ke neman yi. ƴan sanda sun ta harba burkunan tsohuwa a cikin gungun jama'ar da suke zanga-zangar don hana su kutsawa cikin tsakiyar birnin. Shedu sun ce sun ga an raunata mutane da dama, wasu kuma an kakkame su. Gwamnatin kasar dai ta haramta kowace irin zanga-zanga game da hukuncin da jam'iyyar CNDD-FDD mai mulkin kasar ta yanke kan cewa Nkurunziza shine dan takararsu karo na uku a kasar. Amincewa da shi ta biyo bayan wani sakamakon yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya ne kuma da alkinta kundin tsarin mulkin kasar. Tsarin siyasa a Burundi dai ya faro ne da kuma dorewa a tsarin yarjejeniyar nan mai lakabin Arusha a shekara ta 2000. Wannan ne ya kawo ƙarshen mugun yakin basasar kabilar Hutu da Tutsi da ya mallake da ya kuma halaka mutane sama da 300,000. Sai dai a yarjejeniyar ba a yarda shugaba mai mulki yayi wa'adin da ya wuce sau biyu ba yana mulki. Kundin tsarin mulkin kasar na shekarar 2005 ya ce dole sai wanda za a zaɓa ya samu mafi yawan ƙuri'u. ‘Yan majalisar kasar dai suka fara zaɓar Nkurunziza a matsayin shugaban kasa, inda daga baya masu goyon bayansa suka ga cancantar cewa ya kamata ya sake tsayawa karo na biyu, inda kuma ya tsaya ya ɗare karaga karo na biyu. Sannan kuma za mu ji cewa a kasar Togo daga jiya Asabar ne aka buɗe rumfunan zaben shugaban kasar Togo. Shugaban kasar mai ci a yanzu Faure Inyasimbe shi ma yana neman tazarce ne karo na uku. In ya samu wannan wa'adi ya zama iyalan gidansu ke mulkin kasar kusan shekaru 50. Sannan masu sa ido a zaben sun ce sun fito da kimanin kashi 40 na jama'ar da za su kada ƙuri'a sun samu fitowa. Faure ya dare karagar ne a shekarar 2005 bayan mutuwar mahaifinsa Inyasimbe Iyadema wanda ya mulki kasar shekaru 38. Shi ma Jean Ferry Fiber da ya fito ya taba fitowa a takara karo na farko, wannan shine karon sa na biyu na neman mulkin shugabancin kasar. Masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun soki Togo da aiki da ƙarfin tuwo wajen kan masu zanga-zanga. Ɗaruruwan masu sa ido sun sauka a Togo tun daga kafin a fara zaben don ganewa idanunsu yadda za ta kaya a zaben da ake sa ran masu kada ƙuri'a miliyan 3.5 ne za su kada kuma su wakilci mutanen kasar manin rabunsu. Haka zalika za mu ji cewa ya zuwa yanzu yawan mutanen da suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mai nauyin kaso 7.8 a Kalamandu ta ƙasar Nepal ya karu zuwa 2,200 ya kuma jikkata mutane da dama. Girgizar ƙasar dai ta zubar da gine-gine da katangun jama'a wanda hakan ya farraka mutane suka fito a firgice. Majiyoyi sun faɗa wa muryar Amurka cewa girgizar ƙasar ta yi barna sosai har da zubar da gine-ginen tarihi. Sannan kuma masu aikin agaji suna ta ci gaba da kai dauki ga waɗanda abin ya ritsa da su, shi ma babban ginin na tarihi na karni na 19 mai suna ginin Kalamandu ya zube inda ake kyautata zaton ya murkushe mutane da dama. Haka zalika zamu ji cewa jiragen yakin Syria sun yi ruwan bama-bamai a jisir al-Shughar da ke arewa maso yammacin kasar a yau na Lahadi, kwana daya bayan kungiyar Nasser Front mai masu alaka da Al-Qaeda sun kwace garin tun a karon farko a yakin shekara 4 suka dade suna fafatawa. Wata kungiyar kare yancin bil'adama mai matsuguni a Burtaniya ta sake lura da cewa yanayin yakin a Syria an harba makamai a jiya din kimanin guda hudu wanda suka ragargaji birnin daya daga cikin inda ya rage wa gwamnati da take iko da shi na yankin Idlib.
To Usman, sai in ce na jinjina maka. Masu haro duka da haka muka hawa ƙarshen shirin, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Yan zama da jan Usman Ahmad Kabara da kuka ji shi yanzu nan da kuma Yemi Obajimi da ya haɗa mana wato ya bada shirin da injiniyanmu Mr. Zonak Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.